The Voice of America, direct from Washington. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafa da shirin a bari ya huce. Amma kafin nan, bari mu je da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfi Hashim Gumel. Tawagar masu yaki da cutar coronavirus ta fadar White House ta yi amfani da kaitaccen bayanin da ta saba yi ne da kullum don tallafawa da kare sabuwar ƙarin allurar rigakafin COVID-19 da shugaban Amurka Joe Biden ya sanar. Wani bangaren shirin Biden ya buƙaci ma'aikatar kwarigo ta Amurka ta aiwatar da dokar ta ɓaci da ke buƙatar duk ma'aikatu da ke ɗauke da ma'aikata 100 ko fiye su tabbatar da an yi wa ma'aikatan su cikakkiyar allurar rigakafi ko su nuna sakamakon gwajin da ke nuna ba su ɗauke da cutar akalla sau ɗaya a mako. Shirin zai shafi fiye da ma'aikata miliyan 80. Rashin bin doka na iya kawo tare kusan dala Amurka 14,000 a kowane laifin rashin bin doka. Shirin ya janyo suka daga 'yan majalisar Republican da gwamnonin jihohi. Amma yayin takaitaccen bayanin tawagar yaki da cutar, Jeff Zient ya kira shirin shugaban da cewa hanya ce mai tsanani kuma cikakkiyar hanyar samun ƙarin mutane su karɓi allurar rigakafin, wadda ita ce hanya mafi dacewa daga barin annobar. Ya kuma nanata yin allurar rigakafin matsalar lafiyar jama'a ce, ba batun siyasa ba. Jiya Juma'a wata kotu ta musamman ta zargi tsohon shugaban wata babbar kungiyar mayaka Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da laifukan cin zarafin bil'adama a lokacin yakin basasa. Tsohon Captain Eugene Barrett Nagoset, wanda aka kama kusan mako guda da suka gabata, ya taɓa zama kwamandan masu gadin shugaba Francois Bozize, wanda kungiyar Silika ta haɗakar kungiyoyin musulmi masu ɗauke da makamai suka hambar da shi a 2013. Daga nan sai ya zama babban jagora ga mayakan anti-blacker, kungiyar mafi yawan kiristoci da masu son rai, waɗanda Bozize ya kafa don yakar kungiyar Silika. Kungiyoyin biyu sun jefa ƙasar cikin yakin basasa, inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta zarge su a shekarar 2015 da aikata laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama tsakanin shekarar 2014 zuwa 2015. Kotun wacce ta kunshi alƙalan Afirka ta Tsakiya da na ƙasa da ƙasa, an ɗaura mata alhakin yin hukunci kan manyan laifukan da ke take haƙƙin ɗan adam tun shekarar 2003 a ƙasar da ke cikin yaƙin basasa tun shekarar 2013. An gurfanar da Yarima Andrew na Birtaniya a gaban kotu bayan da wata mata da ke zarginsa da cin zarafin lalata tare da yi mata duka shekaru 20 da suka gabata, lokacin da ta ce ita ma mai kuɗin nan Jeffrey Epstein ya ci zarafinta, a cewar bayanan ƙarar kotun da aka shigar jiya Juma'a. A cikin takardar ƙarar da aka shigar kotun gundumar Amurka da ke Manhattan, Cesar Felder yana bayyana kansa a matsayin mai binciken. Ya ce ya bayar da kofin takardar ƙarar Virginia Griffey a ranar 27 ga watan Agusta tare da wani ɗan sanda da ke gadin Lowell Lodge a Windsor, gidan Andrew da ya mallaka. Sufalda da ke London ya ce 'yan sanda sun gaya masa washe gari an umarce su da kar su karɓi takardun kotu a madadin Andrew, amma da dawowarsa aka faɗa masa za a tura takardun ga tawagar lauyoyin Yariman. Masu magana da yawun Andrew sun faɗa a ranar Juma'a cewa lauyoyinsa ba su da wani bayani. Wata majiya da ke kusa da tawagar lauyan Andrew ta ce ba a miƙa wa Yariman takardar sun mace da kansa ba. Yarima Andrew mai shekaru 61 a duniya yana ɗaya daga cikin fitattun mutanen da ke alaƙa da Epstein, wanda masu gabatar da ƙara na Manhattan suka tuhume shi a watan Yulin 2019 da laifin cin zarafin mata da dama. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta damu matuƙa game da faɗa a wasu sassan ƙasar Habasha, in ji ma'aikatar harkokin wajen Amurka jiya Juma'a, inda ta buƙaci gwamnatin Habasha da dakarun 'yan tawaye daga yankin Tigray su fara tattaunawa cikin gaggawa don magance rikicin. Muna roƙon gwamnatin Habasha da ƙungiyar TPLF da su shiga tattaunawar ba tare da wani sharadi ba game da tsagaita wuta mai ɗorewa, in ji mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price a cikin wata sanarwa ta amfani da gajeriyar kalma ga ƙungiyar 'yan tawayen Tigray. Rahotannin cigaba da take haƙƙin dan Adam da cin zarafin da bangarorin da ke rikici ke yi suna da matakar tayar da hankali. Gami da harin da aka kaiwa fararen hula a wani ƙauye a yankin Amhara a wannan mako din Jeff Rice. Wasu jami'an yankin sun faɗa wa kamfanin lansun labarai na Reuters cewa dakarun ƴan tawayen daga yankin Tigray sun kashe fararen hula 120 a cikin kwanaki biyu a wani ƙauye a yankin Amhara na Habasha. Daga baya sojojin na Tigray sun fitar da wata sanarwa inda suka yi watsi da abin da suka kira zargin da aka kirkira da gwamnatin yankin ta Amhara ta musanta da hannu a kisan fararen hula. Daga ƙarshe ƴan sandan Isra'ila sun faɗa a daren jiya Juma'a cewa sun cafke biyu daga cikin Falastinawa shida da suka balle daga wani gidan yari mai tsananin tsaro a cikin wannan makon a cikin fasa gidan kurkukun da ya ɗauki hankalin ƙasar. ƴan sanda sun ce an kama mutanen biyu arewacin Isra'ila a daren Juma'a. Sanarwar bata bayyana fursunonin ba ko baya da wani ƙarin bayani, amma kafar labarai ta Haaretz ta bayyana sunayensu a matsayin Muhammad Arada da Yakub Kadari, mambobin ƙungiyar masu fafutukar jihari ta Islama waɗanda dukkaninsu ke zaman gidan yari. Rahoton ya ce an kama mutanen ne a arewacin Nazareth.
To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin A Bari Ya Huce, da fatan za a yi sauraro lafiya.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
There's a place in your heart, and I know that it is love. And a place much brighter than tomorrow. If you really try, you'll find there's no need to cry. There's a place where there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Feel the world, make
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an waye gari lafiya, na gobe ma an tashi lafiya.
Lafiya kalau alheri.
Ya mutan gida, ya New York.
Wallahi alhamdulillah, New York lafiya kalau, sai dai kin san yau New York. Muna nan dai muna shirin zuwa inda za a yi bikin shekaru 20 da harin nan da aka kai ma cibiyar kasuwanci ta duniya a shekarar 2001. Haka ne
naga ana shirye-shirye ko ina dai maganan da ake yi kenan
gaskiya
na hakikanta cewa mutane za su fito daga wurare daban-daban domin
sosai ma sun zo su ga yadda za a bukin zai kaya
haka
to
Allah ya sa a gama lafiya
amin san ma amin
kai yau garin ku ake aure
haka lalle dai kam to tunda haka ne bari mu fara da wannan gaisuwar fatan alheri zuwa ga iyalan marigayi Alhaji Muhammad Bello Paiko da kuma Alhaji Aliyu Daisy na daurin auren Zayyad Garba Aliyu Paiko da amaryarsa Amira Abbas Bello wanda za a yi a ranar 18 ga wannan watan Satumba wato mako mai zuwa kenan idan Allah ya kai mu a babban masallacin garin Paiko a jihar Niger to Allah bada zaman lafiya ya kuma bada zuri'a tayyiba
to amin sumu amin
zuciyar mu soyayya yau akan so take hasashi sun tafi na hanshi ba shi sa soyayya san kushi wa zuciyar mu soyayya yau akan so take hasashi sun tafi na hanshi ba shi sa soyayya san kushi
ne kuma mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga Mr. Yakubu Salitala yariman wakilin wajen Bauchi da matarsa Sera Munna Karuwa da namiji da suka samu sai kuma mika gaisuwar taya murna ta ka ranar haihuwa kenan birthday da ake fadi da turanci ga yayanmu Briska da mamar Sani da Ladi Banyamu mai gari mamar Hawa da kuma Professor Grace Jokton mamar Sala dukan su sun cika shekara a rana daya yan uwa ne kuma suka
ranar
haihuwar su happy birthday to you bari mu ba
gaskiya I need a wajen waka ne da sai na rera musu wannan wakar ta happy birthday
to bari si bonza ya hute sheka
yawa
to kuna kuma mika gaisuwar ta'aziyya ga Dr. Salihu Garba da mai dakin sa Elizabeth Garba domin rasuwar mahaifiyar mai dakin wato mahaifiyar Elizabeth Garba kenan mama OTD likita IBC wadda ta rasu ranar talata za a kuma yi jana'izar ta ranar juma'a mako mai zuwa to Allah jikanta ya ba dangi duka jimirin rashi sai kuma gaisuwar ta'aziyya ga Bulus da dan Lami Bala da dangin su duka domin rasuwar yar uwarsu Kristi muna kuma sake jinjinawa tsohon gwamnatin jihar Plateau Joshua Dariye domin kama waɗanda suka yi garkuwa suka kuma karɓi kuɗin fansa kafin suka kashe mahaifinsa bara
To Allah ya kara. Amin ya kuma kiyaye mu ya kuma kiyaye gaba kan mu sake jin irin wannan.
Amin.
To sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan Baba Abbas kuma si Alaba ko kuma unguwar Gwanjawa kenan da na tsoho Salga. Na da suwan Hajiya Hausi tsoho Salga wato matan Alhaji Rufai Abbas sallaman Gwanjawa kenan wanda Allah ya mata rasuwa a cikin wannan mako. To muna addu'a Allah ya jikanta da sauran magabata baki daya ya kyautata namu zuwa gaisuwa ta musamman ko kuma ta'aziyya ta musamman zuwa ga Alhaji Lukman Abbas shugaban Lux Spring Water da kuma Alhaji Audu tsoho Salga wato Audu da ake ce ma Karima Enterprise kenan. Muna miƙa muku ta'aziyya.
To Allah ya kyautata namu ƙarshen.
Amin summa amin.
To bari kuma mu mika gaisuwar sada zumunci. Muna mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Alhaji Abdul Karim Dayyabo a Benin Kano, sai kuma gaisuwar fata alheri ga Alhaji Abdul Karim Takwaransa kenan kafinta a mararrabar kankara malumfashi. Gaisuwar fata alheri ta Alhaji Mantari mai shago da wakin basa Benin Gwari zuwa ga Muhammad Ahmed Usman Tungan Makeri da Alhaji Abdulrahman Obale da wakin basa, sai Alhaji Sani Baban Kaki da Honorable Yahaya Musa, sai Idris Kano Nasarawa da Dambala mai tukwane hayin gando, sai Alhaji Ibrahim Garba Kungi mai shago da Malam Radio Assalamu Alaikum da wakin basa, sai kuma Hajiya Dada da ƴaƴan tofa. Wannan kila dai sai kuma matanka Hajiya Dada da ƴaƴanku da dukkan mutanen da wakin basa a ƙaramar hukumar Benin Gwari jihar Kaduna Najeriya. To na gwamma ko matanka ce kai na gwamma?
Ato
ƴaƴan mu masu karantawa.
Mu masu karantawa sai ya koma ya mana ƙarin bayani.
Yawwa, ƙarin bayani ko kuma matan dukkan waɗannan da ya ambata
haka
da kuma ƴaƴansu da dukkan mutanen da wakin basa. To basa an tashi lafiya.
Kin ga yayi dabara ya gaida Dubai.
Yawwa, yawwa, an gaida kowa kenan.
Haka. To sai kuma gaisuwar fata alheri daga Alhaji Sule na Yashi Turakin Sangaru Bajuga, yace ku mika min gaisuwar fata alheri zuwa ga Alhaji Haruna Bibi Tarmasuwa da Alhaji Yahaya Muhammad Sangaru sakataren ƴan kasuwa Ashaka da Alhaji Adamu Sarkin Sangaru Bajuga da Baffa Haruna Bajuga da shugaba Malam mai zanin hula gololo da Alhaji Buba Magaji Bajuga da dalla tun funa kai Alhaji Jibrin dan gusau Bajuga da Alhaji Umaru Bata Bajuga da Alhaji Alibata Bajuga da kuma Alhaji Gambo mai cita Bajuga da fatan daukacin ma'aikatan sashen Hausa kuna cikin koshin lafiya. Sai kuma gaisuwa Aliko kafinta Yelwa gindin akwati barkin Ladi jihar Filato, yace dan Allah ku mika min gaisuwa a bar ya huce zuwa ga Bashir Tela lafiyan bare-bare da Usaini Dangote karasuwa jihar Yobe da Alhaji Habani Fulanin Gwal Yelwa da Yakubu Bello Lugjere Buman da Audu direban J5 Makoli da Isiyaka Baya Tanti Babba da Idi Basco direban gindin akwati da dan Juma mai faci gindin akwati da Muhammad dan Yarbawa makanikin mashin gindin akwati da Muhammad Damina Fulanin gindin akwati da Adama Baban Gida Ayuku Fulanin gindin akwati da Ibrahim Musa Wada, yace da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka.
To muna godiya madadin shugaban sashen Hausa Aliyu Mustafa Sokoto, muna karɓar gaisuwa. To bari mu rufe wannan babin da wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Sadiya M Sadiya, tace tana so a mika mata gaisuwarta musamman ga kawayenta Aisha Musa Wada Barikin Ladi da Mama Mubarak mazauniyar London, sai Fatima Musa Wada Barikin Ladi da Maryam ƴar Fulani kasar Saudiya da kuma kannanta irin su Maryam da Amira da Amina da kuma Zainab. To da fatar duk sun ji sun kuma an kuma tashi lafiya. Muna kuma mika gaisuwar fata alheri ta abuwar Yahuce ga dukkan ma'abutan wannan fili da kuma ma'abutan sashen Hausa na murya Amurka baki daya da fatar an tashi lafiya.
Ki ga mu ma mun yi dabara mun gaida miliyoyi.
Yawwa. Mu ma mun gaida miliyoyi.
Haka.
Wata zalika.
I get cold and hot, think I'm on fire, but I'm not. Oh, what a pain I've got. It must be love. There's nothing I can do. All that I want is you. Look what I'm going through. It must be love. It must be love, love. It must be love. I fall like a sparrow, fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of. Wrong, all right, I think of you all night, can't sleep till morning light, it must be love, seeing you in my dreams, holding you close to me, oh what else can it be, it must be love, it must be love, love, it must be love, I fall like a sparrow, fly like a dove, you must be the dream I've been dreaming of. It must be love, love, it must be love. I fall like a sparrow, fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of. Oh, what a feeling, it must be love. It must be love, love, it must be love. I fall like a sparrow, fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of.
Baba, yau labarin da zan baka labari ne da babban bakonmu ma'abocin wannan shirin kuma wanda ya takakkiya zo ya kawo mana labarai.
Ki ce ya dawo bako ya dawo.
Yawwa, sai dai wannan karan ba zuwa da kai ba,
sako ya yi.
Tunda dai korona ta hada yawo tukunna ko
su ne zuwa ba.
Ya yi komai da sako ya ce kafin ya zaka.
Haka.
Daga wato Shehu Abdullahi
Jange
da ke nan ba?
Haka.
To yace labari ne na Bafulatani da Dan Barno.
Iyaye farin
jini. Abokan juna ce
da shi. Haka dan ne.
Yawwa, yace Dan Fulani ne ya fito gidansa tun da sassafe don neman shaninsa da suka bace da daddare. To shikenan yana fita yana shiga cikin gonaki kenan sai ya samu dan barna a gona. Shi kuma shi ma ya samu ko ya fita shuka. Da suka gaisa sai Bafulatani ya tambayi dan barna ya ce shin ko ka gane min shanu a nan sun wuce ta nan? Sai dan barna ya ce eh kuwa ai kuwa na gansu sun wuce. Amma ko za ka tsaya ka dan rika mun shuka nan ka taya ni shuka nan idan muka gama sai in je in taya ka neman shanun. Sai dan Fulanin ya ce ya yadda. Shi kenan suka yi ta shuka suka wuni shuka. Suka gaji za ka da suka gama shuka sai dan Barno ya ce wa dan Fulanin dan Allah kai hakuri. Gaskiya dama ban ga shaninka ba.
To.
Rigima
za ta tashi.
Ya kuri dan Allah dama ban ga shaninka ba. Sawun su dai na gani sun wuce ta gonan nan. Sawun shanin ne ya gani
sun wuce
ta gonan nan. Amma shi bai ga shanin ba.
To.
Sai ya ce mashi saboda haka sai dai kawai ka je ka neme su ka gani ko za ka ga same su. Kai hakuri ka je ka neme su dan wallahi tallahi ni ban gansu ba. Sai dan Barno ya ce dan Fulani bai ce komi ba. Ya shiru kawai. Sai dan Barno ya ce mishi a'a to me yasa kai shiru ba za ka ce komi ba? Sai dan Fulani ya ce kai ma kai hakuri. Dan Fulani ya ce ba dan Barno kai ma kai kai hakuri. Sai dan Barno ya ce ban gane ba.
Ban gane ni hakuri ba.
Ka bani ni kuma hakuri ne za ka bani. Sai da goma. Dan Fulani ya ce ba dan Barno ai hakuri zan baka mana ka san kai ma shukan nan da muka yi da kai
eh
sai ka koma ka sake ta domin duk inda kaga sawuna to sake shuka zaka yi domin dama takawa kawai nike ba na sa komai a ciki wato yana taka
eh
kunye kawai yayi kamar ya binne ashe ba sa komai kawai mun dai ke ba dan wannan ya ce a ci shuka ya je ta ya ci
eh
ka ke ta ya ci ne ma nan ko bita ya ci aikin komai ba to sai tirafi yace ba sai a tsakanin su nan wane ne ya fayi wa dan uwan su bugunta wannan ya wuni yana ta ya ci shuka ba ta ya ci neman shanu ba kai kuma wannan ka tsammanci cewa an wuni ana ta ya ka shuka ashe
ba ta babu taimakon da aka baka ba
kai wa ya fi wani mugunta
Allah ya dumiya gode wannan duk ba su da kici
to za mu ga wannan labarin a shafin mu na sada zumunta Facebook idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu karanta kaɗan daga cikin ra'ayoyin waɗansu ku da kuma gaishe-gaishe da za ku wallafa a wannan dandali da kuma labari idan kuna da shi za ku iya aiko mana na ga malama jini na daga mana hannun sabiri da haka tilas mujaburki nan yanzu a madadin
baba ya koma keri
alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
tunanin mutum kamannin sa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da koshin lafiya kuma zauna
shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hanti inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka ni Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku